Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfil Hashim Gumel da sauran abokan aiki muka sake dawo a shirinmu na hanci a yau ranar Laraba 23 ga watan Maris na shekarar 2022. Bayan labaran duniya, za a ji cewa kungiyar Amnesty International ta bayyana damuwa a game da halin kunci da fursunoni ke ciki a gidan yarin Kutukale na jihar Tilabiyar da ke jamhuriyar Nijar. Kamar kowace ranar Laraba, za a ji shirin ciwon ƴa mace na Aisha Ma'azu, sai kuma muhimman kanin labaran jaridun Kamaru. Amma kafin nan, ga Sarfil Hashim Gumal da halin da duniya ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniya. Kusan wata guda bayan dakarun Rasha suka fara mamaye ƙasar Ukraine, alamu na nuna cewa dakarun Ukraine na kai farmaki, inda suke auna sojojin Rasha a wasu lokutan kuma suna sake kwace yankunan da aka kwace musu. Ma'aikatar tsaron ƙasar Ukraine ta faɗa jiya Talata cewa dakarunta sun sake kwato garin Makarev da ke wajen babban birnin ƙasar Kiev bayan wani ƙazamin faɗa. Sojojin Ukraine sun kuma bayyana cewa sun ƙaddamar da farmaki a gabashin Izium mai tazarar kilomita 120 kudu maso gabashin Kharkiv da kuma yankunan da ke kusa da birnin Kherson na kudancin ƙasar. Jami'an Amurka sun ki cewa komai kan yunkurin na Ukraine, sai dai sun ce a wasu sassan ƙasar da alamu ana samun ci gaba. Sakataren ya labarai ne ma'aikatar tsaron Pentagon, John Kirby, ya shaida manema labarai da yammacin jiya Talata cewa mun ga alamun da ke nuna cewa 'yan ƙasar ta Ukraine sun ɗan ƙara ƙaimi a yakin. A ɗaya ɓangaren kuma, ƙasar da shekaru 10 da suka gabata tsohon shugaban Faransa François Hollande ya samu kyakkyawan tarba da kuma kyautar raƙumi a ziyarar da ya kai ƙasar Mali, inda jama'a da dama suka yaba da ci gaban da Faransa ta samu kan yaƙi da 'yan ta'adda. A yau, ta'addanci ya dawo, ƙasar Mali na ƙarƙashin mulkin soja, sannan kuma Faransa na janye sojojinta daga yankin Sahel sakamakon ƙyamar da Faransa ke fuskanta. Yayin da dakarun Faransa ke ja da baya, wata ƙungiya ta waje na ƙara samun galaba a Mali da sauran wurare. Manazarta da rahotanni sun ce Rasha mai samun goyon bayan wani kamfanin kwangilar soja mai zaman kansa da ake kira Wagner. Kamar yadda aka rawaito, ana ɗaukar shugaban ƙungiyar Wagner a matsayin na kusa da shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin, kuma hukumar tsaron Ukraine ta bayyana ƙungiyar a matsayin sojojin Putin masu zaman kansu. Wasu 'yan bindiga sun kashe mutane 34 da suka haɗa da sojoji biyu a jihar Kaduna da ke arewa maso yammacin Najeriya a wani harin baya-bayan nan da ake zargin wasu gungun masu aikata miyagun laifuka ne, kamar yadda hukumomin yankin suka bayyana a jiya Talata. Sama da gidaje 200 ne kuma aka lalata a harin da aka kai a wasu ƙauyuka huɗu na ƙaramar hukumar Ƙaura a ranar Lahadi, kamar yadda kwamishinan tsaro na jihar Kaduna Samuel Aruwan ya bayyana a shafinsa na Facebook. Hukumomin tsaro sun kai rahoto ga gwamnatin jihar Kaduna cewa bayan bincike an tabbatar da mutuwar mutane 34 bayan harin da aka kai a ƙaramar hukumar Ƙaura ranar Lahadi, in ji shi. Arewa maso yammacin Najeriya da tsakiyar Najeriya dai sun daɗe suna fuskantar ta'addanci daga wasu gungun 'yan bindiga waɗanda ke kai har-har a ƙauyuka da yin garkuwa da jama'a domin neman kuɗin fansa da kuma sace-sacen shanu. Amma hare-haren sace-sacen mutane sun tsananta. Harin na ranar Lahadi ya zo ne a daidai lokacin da aka kai wani hari da ya kashe mutane 16 a wani ƙauye da ke arewa maso arewacin jihar Zamfara.
Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke ɗauke da su, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. A yayin da ƙungiyar Amnesty International ta bayyana damuwa game da halin kunci da fursunoni ke ciki a gidan yarin Kutukale na jihar Tilabiyar da ke jamhuriyar Nijar, hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasa CNDH a nata ɓangaren ta ce tintini ta tattauna wannan batu da gwamnatin ƙasar, wacce ta yi alƙawarin daidaita al'amura cikin gaggawa. Wakilin muryar Amurka ya mai Sulaiman Mumin Barma ya aiko mana ƙarin bayani.
A rahoton da ta fitar a ranar Litinin 21 ga watan nan na Maris, kungiyar Amnesty International ta gargadi hukumomin Niger su dauki matakan mutunta yancin fursunoni a gidan yarin Kutukale, inda bayanai ke nunin ana toye yancin samun ziyara, wanda hatta lauyoyin da ke kare yan kaso ba sa samun damar ganawa da mutanen su. Sannan yan kaso ba sa samun ganin likita domin duba lafiyar su kamar yadda ya dace. Kungiyar ta yi turda abinda ta kira hana shiga kurkukun Kutukale da abinci da ruwan sha ko wasu abubuwan bukatun fursunoni daga waje, lamarin da ta ce ya sabawa dokokin kasa da kasa. Da yake bayyana ra'ayinsa dangane da korafin na Amnesty International, shugaban kungiyar Alternative Espace Citoyen Musa Cangari ya ce shi ga naune a game da yanayin da fursunoni ke tsare a gidajen yarin Niger.
Mun sha tuha bakinmu a game da zaman yan kaso a Niger gaba daya, ba ma can Kutukale kadai ba, da saboda mu da kanmu mun zauna a ciki kuma mun ga irin halin da mutane suke ciki. Gidan kaso na Kutukale ni da kaina na taba zama a ciki kenan, musa abin da yake wakana. Kuma kama daga lokacin da muka zauna a can zuwa yanzu abubuwa ba su yaru ba, sai kara lalacewa su kai. Shi dai ya kamata a kiyaye yancin bil'adama koyina. Mutum yana iya aikata laihi, koma wani irin laihi ne ya aikata, akwai yanci wanda yake da a matsayin shi na bil'adama.
Hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasa, wato CNDH, ta ce la'akari da matsalolin da 'yan kaso ke fama da su a gidajen yari da dama, cikin su har da na Kutukale, yasa ta ja hankulan mahukunta yayin wata ganawar shugabanninta da Prime Minister Uhumudu Muhammadu a farkon watan nan da muke ciki, kamar yadda kakakin hukumar Insa Garba ya shaida mana.
Wannan kaso da aka ce ma Kutukale, mu yi ziyara har sau biyu. Da muka yi kuma mun gani lalle akwai abubuwa wanda ya kamata a gyara. To bisa wannan ne kun gani kwanakin baya mun tai wajen shugaban gwamnati, Prime Minister kenan, mun ga mishi, mun ce mishi akwai abubuwa wanda muka gani wanda ya kamata gwamnati ya dauki matakai a ciyaye da su.
Wata amsa ya baku shi Prime Minister?
Yace za su yi abun da ya kamata a yi, ko da yake mun to musan kuma wannan kason Kutukale ba kaso ne na kowina ba, tunda kun san muna cikin lokaci wanda harka wannan terrorist wanda suna nan kawo mu abubuwa wanda bai kamata ba, kuma shi wannan kaso yana cikin zonin Atilebiri,
gidan yarin Kutukale dake a kilomita 50 a kudu maso yammacin birnin Yamai, na daga cikin kurkuku mafi tsauraran matakan tsaro a nan Niger, lamarin da yasa hukumomi ke ajiye gaggan yan ta'adda da manyan yan takife a cikin sa. A shekarar 2016, wasu yan bindiga da aka bayyana a matsayin mayakan kungiyar IS sun kai hari da nufin fitar da mutanen su. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Sarfili dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Shugaban jamhuriyar Somaliland mai ikirarin cin gashin kanta ya samu karɓar jami'an Amurka a birnin Washington DC, amma an shaida masa cewa har yanzu Amurka bata shirya ba ta amince da yankin a hukumance ba. Da yake magana da sashen Somaliyanci na muryar Amurka a birnin Washington, inda ya gana da jami'an gwamnatin Amurka da shugabannin majalisar, Musa Bihi Abdi ya ce Somaliland da Amurka ba samu matsaya ba kan batun amincewa. Abu mafi mahimmanci a gare mu wanda muke tattaunawa da mutane shine amincewa, in ji shi. Su Amurka sun tsaya inda sauran gwamnatoci da Turai suka tsaya, wato wannan batu na Afirka ne. Duk da rashin cewa, Bihi ya ce Amurka ta amince da cewa Somaliland gwamnati ce mai hankali wacce za a iya samun haɗin gwiwa da ita. Rundunar Sojan Najeriya ta ce za ta ci gaba da horar da jami'an ta don tunkara kalubalen tsaro da ƙasar ke fuskanta da zimmin magance su. Hafsan Hafsoshin Najeriya Faruk Yahaya ya bayyana haka ne yayin buɗewan taron ƙarawa juna sani na kwanaki uku a runduna ta uku da ke gudana a Jos. Taron mai takin inganta ƙarfin sojojin Najeriya don tunkara kalubalen tsaro na zamani a cikin yanayi na haɗin gwiwa da rawar da manyan shugabanni ke takawa. Ya haɗa kan sojoji masu mukamin janar-janar da waɗanda ke jiran mukamin janar da komandojin soji daga arewacin Najeriya. a hira shi da wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Zainab Babaji. Hafsan Hafsoshin ya ce taron na ƙara wa juna sani kafaci ta yadda manyan Hafsoshin za su ƙara fahimtar hanyoyin gudanar da aikinsu da cike gibin da suke samu.
Aiki kowanne balle ma na aikin soja, koyarwa da tunatarwa ya kamata koyoshi ana haduwa ana tattaunawa ya danganci matsayin da mutum yake. Akwai waɗanda ya kamata su je suna guje-guje tsalle-tsalle misali, akwai waɗanda ya kamata su zo su ma su tattauna su dubi abubuwa a dube su a gurabunsu don a tattauna a ga me ya kamata a yi, me ya kamata a kyautata. Wani lokaci korafe-korafe da wasu abubuwa da ba a gane ba an tattauna da masana da wanda ke da ruwa da tsaki a ciki, kaga sai a samu mafita, a samu wanda za a inganta abubuwa. Abubuwa suna canji koyoshi dole mu ci gaba da tattaunawa da duba su da nufin inganta su. Kuma kin ga mun dauko kwararru a fannoni daban-daban wanda dan za a tattauna abubuwa idan ya kamata, kuma mun shawarce mu da ayi magana ta gaskiya da gaskiya don son muka yi mai gyara maka wuci gaba ba rufa-rufa muke su mai ba. Kuma ya Allah ya so duk abin da aka tattauna aka fito shi za mu ci gaba da kaddamar da shi.
Hafsan Runnuwar sojin na Najeriya ya kuma ƙara jaddada cewa sojojin Najeriya na samun nasara a duk ayyukan da suke yi da suka jibanci tsaro. Komandan runduna ta uku da ke Jos Manjo Janar Ibrahim Ali ya ce yana da yakinin mahalarta taron za su samu ƙarin ilimi da zai taimaka musu gudanar da ayyukansu na tsaron ƙasa.
A gaida Sarfil Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kafin mu kai ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan wakar. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma watso shirye-shiryen ne akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Kuna kuma iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Assalamu alaikum mai sauraro, barka da hantsin wannan rana, kuma barka da kasancewa da shirin ciwon yamace tare da ni Aisha Mu'azu daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. kulliyaumi mata da dama a fadin duniya suna fafutukar nema wa 'yan uwansu mata 'yanci a fannonin rayuwa daban-daban. Amma sai dai kuma wasu sun yi amanna cewar mata fa su ne makasan 'yan uwan nasu, kamar yadda wata mata a jihar Ondo ta hallaka abokiyar zamanta don a cewarta ta kange mijin nasu. Wannan dai ba shine karo na farko da ake samun makamancin wannan al'amari ba a nan Najeriya, inda mace take hallaka abokiyar zamanta, miji ko kuma 'ya'yan mijin nata. Wannan shine abin da zamu yi duba a kai a cikin shirin ciwon ƴa mace a yau, tare da bakin namu barista Hassana Mai Rigatula da barista Sa'ida Sa'ad. Ai sauraro lafiya.
Hajiya, akwai wani al'amari da ke ciwa 'yan Najeriya tuwa kwarya. Na yi farin ciki da ya kasance ke lauya ce ta fannin kare haƙƙin bil'adama, mace da aka santa da tausayi da kunya da gina gida, ita ce kuma ta zama mai rusawa, inda aka waye gari sai kiga mace ta kashe mijinta, dan mijin ko kuma wanda ya faru a 'yan kwanakin nan, mata ta kashe abokiyar zamanta domin wai ta hana mijin zuwa wurinta. Me yasa ake yawan samun irin wannan matsalolin tukunna? Sannan wasu irin matakai ya kamata a ɗauka akan irin waɗannan mata? Akwai wani yunkuri da ku kuke yi domin ganin cewa an ɗau hukunci akan mata irin waɗannan? Sannan yaya za a yi a wayar da kan al'umma domin wanda ya faru ya riga ya faru? Baya ga haka, waɗansu suna ganin cewa wannan tarbiyya ake wa ƴaƴa wanda bai dace ba.
To a gaskiya ni ga nake abun da suke faruwa a Najeriya ba wani abu ne bai sa muka samu kanmu a wannan hali, face tarbiyya ta bar gidajenmu, addini da tsoron Allah ya bar zukatanmu, san duniya ya mamaye gurbinsu. Kamun a kai ga doka me iyaye suke yi, yanzu fa an bar tarbiyya kawai a hannun shedan bakance, because uwa ba ta ciki, uba baya ciki, kowa ya tafi neman duniya. Muna girmar da yara,
wato renar yara
wanda ba su da tsoron Allah, gashi sun zama exposed to ƙwayoyi. Wannan zancen kashe-kashe da yake faruwa, a gaskiya ba zan ce mata ne kaɗai suke ba, duk wani inda ake kashe-kashe ba mata kaɗai suke yi ba, wato generally ita al'ummar mata lalace ne gabaki ɗaya. Namiji ya yi faɗe ga kidnapping, wacce ta kashe kishiyarta, ta kashe ɗan kishiyarta, wato al'ummar ce gabaki ɗaya ta gauraye ta lalace. Ba zan ce wannan gender issue bane ba, issue ne gabaki ɗaya na al'umma, kuma sai mun kalle shi al'ummar ta zamu iya gyarawa. Mu ya koma ga tarbiyyarmu da tsoron Allahmu, nan ne aka fara samun matsala. Ita kuma hukuma gaskiya akwai rauni akan yadda take kaddamar da abubuwa. Muna da dokoki, akan ce muna da tsari na ban sha'awa, wanda in ke ba 'yan Najeriya ba ce kika ɗauki dokokinmu na criminal law, da yadda ake gurfanar da mutum, da yadda ake masa hukunci, sai ki ɗauka ƙasar ba a crime. Amma babban matsalar mu, mun rasa abin da ake cewa structure da institutions, wato akwai dokar amma babu yadda za a aiwatar da ita. Kin ba mutum kama a ce hukuncin rai da rai, amma babu prison inda za ki kai shi saboda prison ya cika, ko babu ma motar da za ta ɗauke shi da kan shi prison ɗin. Wannan misali ne. Ko kuma yanzu kama a ce an yi rapin yarinya, kin ce za a ba ta counseling, babu counselors ɗin. Babu mutane da suke da zurfin ilimi na aiwatar da abubuwa, babu institutions, babu structures.
Kina nufin tsarin gudanarwa?
Kin ga doka ta zama banza kenan. Delay ɗin nan da ake samu wurin hukunci ko kaddamar da hukunci ba laifin alƙalan nan bane ba. In kika ga irin aikin da alƙalan mu suke da lauyoyin mu suke, abun yayi yawa. Ni ina jan hankalin gwamnati da ta yunkuro ta fadada structure mu da institutions mu, a ƙara ginin nukan, a gyara su, a training ma'aikata, kuma tunan mu a making din su, a shirya su yadda za su iya gudanar da shi kansa hukuncin da abubuwa cikin sauki, seamlessly. Police stations mu har yanzu in ka kula, yawan police station din mu, yawan mutanen Najeriya ne shekara 20 da suka wuce. Da irin matsalolin da muke samu a Najeriya, kamata a ce ita kanta police a kai ta kusa da al'umma. Yanzu duniya kullun ana samun ci gaba da a zauna a gato, da idan ana buƙatar police guda 10 a taron ward ina kenan, amma a lokacin mu 100,000 ne. Kin ga kowane police daya zai kula da mutum 10. To yanzu taron ward ta zama dun a ce 500,000, ya za a yi police 10 yi aiki a wurin nan? Irin waɗannan abubuwan ne abin da nake san, ce system din da is overwhelmed. A bawa 'yan sandanmu kayan aiki. Yanzu a Najeriya har yanzu ba mu da culture din a ce kowane dan sanda yana yawo da wannan abin walkie-talkie ko
na'urar sadarwar jami'an tsaro ta tafi da gidanka ko
yau police tsoro yake shiga cikin jama'a kuma ban ga laifin sa ba saboda ka shiga kaji ana kaya ka shiga wuri an far maka kai kaje neman gyara ai maka illa wato gyara fa da zani fa na Najeriya fa da yawa ne idan ba a samu shugabannin da suka maida hankalinsu na creating wayannan structures din ba to dama da haƙƙin jama'a zai zama to kai wasa ake yi da
to Hajjia ina ba mata masu aikata manyan laifuka.
Zan yi magana akan mata ba wani abu ne ba kawai zan ce su ƙara tsoron Allah. Abin yana damuna ni kaina wata na ga menene zai sa mace ta dauki dan mijinta kake da zaki ma in kina da dubara ki jawo shi ya zama naki kin samu ƙari an tafi an bar miki da Allah ya miki albarka amma kiga an yanki da an bashi wahala ya kwana gaskiya wannan abu ne yana na kasa gane shi a ƙara gyara tarbiya
to ba dissa menene ra'ayinki wato mata dai ya kamata a ce su ne suke kare yancin yan uwansu mata amma su suke tauye yancin yan uwansu mata kina da kishiya ya kamata ku yi zaman ku kaban yan uwa amma sai aka wayi gari sabagen kishi da son zuci da yaudara da mugun hali muka shiga kashe juna ƴaƴan da bamu muka haifa ba sai mu kashe su wannan halin ba daidai bane shi yasa aka faɗi cewa macen da ta kudunta za ta bi Allah sai ta fi halaka wanda ta kudunta za ta yi shedanci sai ta fi iblis hakan kuma ba daidai bane kaban akwai case din da muka taba samun shi a Bauchi inda kishiya ta daidai bata aihu ba sai miji ya auro wata sai tana nakuda yaro ya sako kai ta kira kishin ta taimaka mata sai kishiyan ta je ta tura yaron ya koma cikinta sai matan ta mutu hannun sai ya makale da kan yaro haka daddatsai hannayen duka biyu aka hada shi da gawa wannan ba daidai bane ga wanda ya faru sati biyu ga case din Maryam Sanda aure ba dole bane a shari'ar musulunci ya baki dama ki exercising the power of cool wato hul'i in kin san ba zaki zauna ba an bai miki dadi ba akwai grounds da ya bayar wanda an bai miki ba ki kara gaba menene na kisa kuma wani abun da na lura da shi shine in kai ba mai hannu da shuni bane in kai mara galihu ne to kai na shari'a zai fada kanka amma masu hannu da shuni shari'a bai taba fada kansu kamata ne a dauki kwaran mataki bisa ga mutane musamman masu aikata irin wannan abu a yi masa hukunci kaban criminal code na Nigeria section 221 culpable homicide punishable with death wato shari'an kisa ne sannan kuma a penal code ma akwai provisions ya kamata a yi amfani da wannan a hukunta wanda suke wannan abun wanda ba daidai ba so da a yi fadakarwa mai zafi duk wanda faka kama shi a sake aikata irin wannan abun fa to shari'a fa zai yi hukunci shi in aka yi haka nan kowa tsoro zai kama shi aikata mugunta
to ina mafita
ga case din Maryam Sanda gashin nan zahiri dai kowa ya gan gaskiya da shari'an kisa ne amma abinda muke fama da shi a kasan nan shine idan kai mai hannu da shuni ne idan kai mai fada a ji ne to wannan hukunci ba kama ka zai yi ba amma idan kai ka banni ne to ka shiga damuwa ya kamata a ce kasan nan ana shari'an gaskiya mata su bar daukan hukunci da hanayen su aka kawo miki abokiyar zama ya kamata tamkar ta zama miki abokiyar zama ce ba abokiyar kisa ba ba abinda zaki kashe bane ka kashe dan wani amma kai baka son ka kashe ta in baka son ki zama gara ki fita a addinin musulunci ma ai kina iya zuwa sharia court ki ce kai auren ya ishe ki baki yayi sai ki kara gaba ki tafi amma ki dau hukunci a hannu ko ki kashe ta ko ki kashe miji wannan ba daidai bane sannan su mazan namu kuma kira nake yi da su ya inda ka san ka auro wata mata jama'a ayi adalci abinda aka ma wannan ayi ma ɗayan
to mi sauraro anan zamu dakata da wannan tattaunawar a yau amma idan aka kasance da mu zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu zamu dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin bakin namu barista Hassana mai riga tula da barista Sa'ida Sa'ad da dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'azu nake mana fatar mu wani lafiya.
A gaida Aisha Ma'azu yanzu kuma lokaci ne da Muhammad Awal Garba zai kawo mana sharhin jaridin Kamaru.
Zan fara
sharhi da yin namu na wannan makon ne da jaridar Kamaru TV anda tace a dar Alewo mai nisan kasar jamhuriyar Kamaru al'umma da dama suna ta tunuwa ganin gwadajin su kusan duka da fitan nan ta HIV wanda ake kira kanjamau yanzu dai kuma lafiya ta kasar Kamaru tace ana yin wannan gwadin jinin ne ba tare da an biya ko sisin kwabo ba sai kuma jaridar da sahel ta Alewacin kasar ta Kamaru anda ita kuma ta mana cewa tsohon shugaban kasar jamhuriyar Kamaru kuma farkon shugaban kasar Alhaji Ahmadu Ahidjo shekaru 32 kenan da rasuwarsa yana kwance a kushewarsa da ke can kasar Senegal shi da mai ɗakin sa wanda har yanzu gwamnati bata bada wani lokaci na musamman wanda ta ware wa hukumance domin gudanar da makokinsa da kuma niyyar dawo da gawata Ahmadu Ahidjo kasar ta jamhuriyar Kamaru a matsayin sa na farkon shugaban kasar sai kuma jaridar Mutasiyon anda ita kuma ta ce har yanzu dai su gwamnati bata kare ba a jihohin dan aware guda biyu waɗanda suke amfani da harshen ingilishin sarauniyar ingila domin masu ɗauke da makamai suna ci gaba da aikata aika sannan kuma sun hana gudanar ilimi da kuma harkokin kasuwanci a jihohin guda biyu jaridar The Guardian Post kuma ta ce gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru ta tsawwala wa talakawa haraji wajen tura waɗanda suke yi ta wayar salula a faɗin kasar ta jamhuriyar Kamaru jaridar Afrimedia kuma cewa ta yi Prime Minister kasar jamhuriyar Kamaru Musa Joseph Dangote ya ziyarci majalisar dokokin kasar jamhuriyar Kamaru domin yin bayani kan kasafin kuɗin shekarar 2021 zuwa 2022 za mu kammala shirin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar Kalara ita kuma ta ce al'umman karkaran kasar jamhuriyar Kamaru suna fama da rashin kyawun yanayi na hanyoyin motoci a faɗin kasar baki ɗaya musamman ma wajen gudanar da harkokin kasuwancinsu da ma yadda suke kokari matuƙa gaya suka ce wani sun fitar da dubu ɗin su kayayyakin da suka noma domin samun kaiwa kasuwanni na yadda za su gudanar da rayuwarsu na yau da kullum Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
A gaida Muhammad Awal Garba da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a taƙaice.
Kusan wata guda bayan dakarun Rasha suka fara mamaye ƙasar Ukraine, alamu na nuna cewa dakarun Ukraine na kai farmaki inda suke auna sojojin Rasha a wasu lokutan kuma suna sake kwace yankunan da aka kwace musu. Ma'aikatar tsaron ƙasar Ukraine ta faɗa jiya Talata cewa dakarunta sun sake kwato garin Makarev da ke wajen babban birnin ƙasar Kiev bayan wani ƙazamin faɗa. Sojojin Ukraine sun kuma bayyana cewa sun ƙaddamar da farmaki a gabashin Izium mai tazarar kilomita 120 kudu maso gabashin Kharkiv da kuma yankunan da ke kusa da birnin Kherson na kudancin ƙasar. A ɗaya ɓangaren kuma ƙasar da shekaru 10 da suka gabata tsohon shugaban Faransa François Hollande ya samu kyakkyawan tarba da kuma kyautar raƙumi a ziyarar da ya kai ƙasar Mali inda jama'a da dama suka yaba da ci gaban da Faransa ta samu kan yaƙi da 'yan ta'adda. A yau ta'addanci ya dawo ƙasar Mali na ƙarƙashin mulkin soja sannan kuma Faransa na janye sojojinta daga yankin Sahel sakamakon kyamar da Faransa ke fuskanta. Yayin da dakarun Faransa ke ja da baya, wata ƙungiya ta waje na ƙara samun galaba a Mali da sauran wurare. Manazarta da rahotanni sun ce Rasha mai samun goyon bayan wani kamfanin kwangilar soja mai zaman kansa da ake kira Wagner. Wasu 'yan bindiga sun kashe mutane 34 da suka hada da sojoji biyu a jihar Kaduna da ke arewa maso yammacin Najeriya a wani harin baya-bayan nan da ake zargin wasu gungun masu aikata miyagun laifuka ne kamar yadda hukumomin yankin suka bayyana a jiya Talata. Sama da gidaje 200 ne kuma aka lalata a harin da aka kai a wasu ƙauyuka hudu na karamar hukumar Kaura a ranar Lahadi kamar yadda kwamishinan tsaro na jihar Kaduna Samuel Aruwan ya bayyana a shafinsa na Facebook. Hukumomin tsaro sun kai rahoto ga gwamnatin jihar Kaduna cewa bayan bincike an tabbatar da mutuwar mutane 34 bayan harin da aka kai a karamar hukumar ƙauran ranar Lahadi in ji shi.
To masu sauraro da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da ƙarfe 4 agogon Najeriya, Kamaru da Nijar, ƙarfe 3 agogon Ghana ku juyi wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da shirin Arewa a yau. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman Sarfila Hashim Gumel da ya karanto labarai sai kuma Solomon Abo ya haɗa shirin da ba da umarni da ma injiniyanmu na yanzu Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.